أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله دادا مو cikin wannan masallaci a irin wannan rana ta Lahadi inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato Akhlaqul Mustafa na Abdullahi Gwandu. Allah ya gafarta mishi, Allah kuma ya kai lada da reshi na wanda ya rubuta wannan littafi din. So shi wannan littafi kamar yadda muka faɗa yana faɗa mana ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake so mu kuma mu koyi da shi. Allah madaukakin sarki yana cewa la qarkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Lallai cikakken koyi mai kyau to fa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zamu sa a gaba wajen koyi da shi. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wato ɗabi'a wanda suke masu girma, to wayannan suna daga ciki. To malin yace yafsifu na'amahu, shanun sallallahu alaihi yakan gyara takalminsa da kanshi. Mun gane ko wannan kage yana nuna mana saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kanshi yake gyara takalmin. Wayar qa'u thawbahu, sannan kuma yakan dinke tufan sama da kanshi. Sannan wayakhdimu ahlahu, yana yin hidima ma iyalinsa, yana taya su aikace aikace hatta na cikin gida. An tambayina na Aisha, Allah ya yarda da ita, kamar yadda yazo cikin littafin Bukhari, aka tambayina na Aisha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin gidan shi. Mun gane ko? Sai tace kana yakuni fi mihnat ahlihi, ya kasance yana cikin hidimta ma iyalinsa. Idan kuma wai za hadarati salatu sanaje ila salati, idan sallah ta zo lokacin sallah sai kuma ya fita yaje ayi sallah, amma sauran lokuta yana tare da iyalan ne, ya taya su wannan aiki, ya taya su wancan aiki, yayi wannan aiki, yayi wannan aiki sallallahu alaihi wasallam. Sannan wajibu da'watul hur wal abd, annabi sallallahu alaihi ya kasance yana amsa kiran nan na da da ma bawa, da da bawa diska kirayi Annabi sallallahu alaihi wasallam domin wata buƙatar su, ko kuma domin ya je ma wajen su, ko kuma domin su kira shi domin wato walima gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake je, kaga wannan shi ma yana nuna kyakkyawan ɗabi'a wanda babu kaman shi, amma kowa kuma yana iya isa zuwa gare shi. Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza da'a ahadukum akhahu falyajibu, idan ɗayanku ya kira ɗan uwan shi to ya amsa mishi. Hakan nan wato wannan hadisi na nan cikin littafin Imam Tirmidhi da Ibn Majah. Mun gane ko? Akwai wannan hadisi cikin hadisin da aka rawaito daga Anas, Allah ya dade shi, yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata gulama khayyat, yana zuwa wajen wani yaro khayyat ne wanda yake ma madinki ne, haka yakan je wajen shi, kage kan kai masa ziyara. Mun gane ko? To waɗannan fa su ne abinda ake so ya dinga faruwa a tsakaninmu. In shi shugaba ne yake yi haka, to ina mu kuma? Yau ko kuma ina ma shugabanninmu? Ina shugabanninmu su kwatanta irin wannan mana, mu kuma mu kwatanta a kan tsakaninmu. Mun gane kuma? Wa yakmilu hadiyata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karɓan kyauta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓan kyauta. Kamar hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la uhdi ilayya kara'an laqabiltu, da a ce za a kawo mun kara'an, wato shine abin nan nama wanda yake banda kafa, banda naman cinya, in an yanka rago ko kuma akuya karfata, yawwa, to da za a kawo min shi zan karbe shi. Walau da ita ila kara'i la ajibtu, da za a kiraye ni yau ga wata karfata an dafa ta, zo ka ci wannan to zan ji. sallallahu alaihi wasallam. Sannan yana daga cikin wato kyawawan ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yukafi alaiha, amma yana sakamako akanta. Mun gane ko? Yana sakamako akanta. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka, amma yana cin hadaya, wato kyauta. To amma duk wanda ya kawo masa kyautan, shi kuma yana neman wani abu ya saka masa da wannan, shine yukafi alaiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbilu alhadiyata wa yusibu alaiha, kamar hadisin da yake cikin hadisin da na Aisha a cikin littafin Imam Bukhari da Imam Nasa'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kasance yaqbilu alhadiya, yana karban wannan hadiya, sannan wa yusibu alaiha, yana bada lada kuma mu wanda ya kawo ta, wanda ya kawo din, wanda ya bashi gashi an ce ya kawo ne, to zai ci kuma dauki wannan kai ma a kai mishi. Ina ganin mun irin wannan karatun a baya a risala. Yawa to banda tukuici. Shi tukuici kan aina dan aika ne. Shi wanda ya bayar din. Kai yanzu da alal misali ni ina zauna a nan cikin garin Tilde, sai ga wani daga can abin nan wato kauye ya dauko tumatir, bandan tumatir sai ya kawo mun. Mun gane ko? To ni kuma sai nemi wata shadda a nan sai in bashi. To ga wannan aje gida, mun gode, mun gode. Mun ga to wannan shiga tsakani din. Wani hadisi yana cewa tahaddu tahabbu, ku yi kyauta a tsakaninku sai ku yi soyayya. Mun gane ko? To Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi kyauta, amma yakan saka wa wannan wanda yake kyauta din. Shi kuma wancan akan bashi tukuici, sai wai ya ba kyauta tukuici, shi dan aika kenan. Yawa to zaka samu mutanen mu da yawa, sai ka ga an aiki mutum da dubban kudade, amma shi ko kudin motar ma da za a ce dauke ya kai mu wannan ba ai, ko kuma ka ba mu wannan kaza, ka ba mu wannan kaza, shi kuma ba a wai shi ana tare da shi, ba ana tare da shi ne. Shi kuma kudi shaqiqul mar'i, wato in kana neman usainin dan adam to kai samu kudi. Ko shine dan adam din ne Hassan shi ko kudin Usainin sa. To wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhadiyatu yadhhabu waghr as-sadri, kage kyautan nan tana tafiyar da hasada na cikin zuciya,
tana karfafa zumunci sosai,
tana karfafa zumunci, tana kora wancan gabaki daya. Saboda haka yana da kyau mu dabi'anci da wannan dabi'a din, dabi'a ne mai kyau. Sana yaqud yana yaqud maradul miskin wa yaqud maradul masakin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaishe da marasa lafiya na miskine, allazina la ya'bu, wanda babu wani abu gare su. Mun gane ko? Wa yaqdimuhum bi nafsi, yana hidimta musu da kanshi. Mun gane an ga wannan a ya dauko kaya ne, miskini ne, ana ganin kaman shi ba kuma bane, sai ga Annabi cuku-cuku a cikin al'amarin sa yana masa hidima. To saboda haka yana da kyau a tsakanin mu a dinga samun wannan taimakekeniya. Akwai abubuwa kanana-kanana wanda in muna yi a tsakanin mu, to duk tun ana jin haushi har haushin zai zo ya fita. Saboda ne idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Mun gane ko? Kai kullun ka zamanto kai ne mai bada kyauta, kai ne mai kyautatawa, kai ne mai kaza, kai ne mai kaza. Kamar wani hadisi can cikin littafin Imam Bukhari, akwai wani hadisi na jariya, wato wata kuyanga a cikin garin Madina, ta kasance takan kama an hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi duk inda ya so. Kaga nan yana nuna ta tafi da shi duk inda ta so, yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali ne, yakan tsaya har ma kan kananan yara haka, kaga suna magana yana tambayar su kaza, yana tambayar su kaza, ba kananan yara ba, har ma kuyanga. An ce kuyanga wato baiwa kenan, ka san baiwa kaman ita second class citizen ne. Yo, ba ta da wani kima, bawa ya ce wannan bawa ne, ba shi da wani kima a abin nan, wanda ake kamawa a je a sayar. Mun gane ko? Kaman haka ake ganin shi. Na'am. Wa yatafaqqadu manin qata, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan manin qata wanda duk ya yanke, ba a ganin sa min ashabi, daga cikin sahabban shi. Ina wane yau? Ba mu ga wane ba, me ya same shi? To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiya. Wa yaqulu, yana cewa ma la'allaka ya akhi wajadta min minni aw min ikhwani shay'an, ko dai wani ya maka wani abu ne, ko ni na maka wani abu ne, ko kuma daga cikin wayan nan da muke zaune da su akwai wani wanda ya maka wani abu, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan wannan, duk wanda bai ganshi ba yana bibiya ina wane yake. To kage ya kasance kenan cikin hidiman jama'a a koyaushe, ya san da kowa, sannan kuma yana tambaya idan bai ganka a majalisi ba. An samu wani hadisi daga Husain bin Ali bin Abi Talib, kale yace annan nabiyya, lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatafaqqadu ashabihi, yana bibiyan sahabban shi, yana bincike a kansu, ina wane, me ya samu wane, yaya kaza, ya kake zaune, yau baka je aiki ba, yaya kaza, yana bibiyan wannan saboda a tabbatar da wannan zumunci din. Wannan ɗabi'un kuma su ne addini, kamar yadda muka yi karatu a farko. Yatafaqqadu ashabihi wa yas'alu an-nasa amma fil nas, yana tambayan mutane game da mutane din, wane yana nan kalau, suwane suna nan kalau, wane yana ci gaba da kasuwan, mun gane ko wane yana kaza, yana tambayan wannan. Wa yas'alu anhum hala iyalin, yana tambayan su ma yaya iyalai, duk kowa gida kalau lafiya lau, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan wannan. Fa in kana mayitan fa yasghfiru lahu, in ya kasance akwai mutuwa to zai nema ma wannan mamaci gafara. Wa idza la wajada maridan wala fa in kana adin min ashabi mariba, idan akwai daga cikin sabban sa akwai mara lafiya, ya udu sai je ya gaishe shi, eh ba mu ga wani ba, ba shi da lafiya, ai to Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wajen tafiya, zai je can ya gaishe shi. Wa in kana musafir, aka ce wani ai yayi tafiya ne, to ya du'u lahu sallallahu alaihi wasallam, yi masa addu'a, Allah ya dawo da shi lafiya, yi ta masa addu'a. Wai kan ahadin maitan, idan kuma ɗaya daga ciki ya mutu ne, sai ya saka fil lahu, sai ya nema masa gafara, Allah ya gafarta mishi. Wai zala waje da maridan wala musafiran aw maitan, in ko babu rashin lafiya, babu tafiya, babu rashi, to a wannan lokaci fayabhas an halihim, sai ya nemi to iyaya menene halin da suke ciki, yana yin haka liya arifa, domin ya san sababu adam hudurihim, dalilin da isa ba sa zuwa, zai tambaya to ya halin wani, me din babu komai, to me isa baya zuwa. Wani hadisi yana nan cikin littafin Imam Tirmidhi. So Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, kuma zaman da ya kamata a yi kenan a tsakani,
ya faru da wani
yau ko an bata masa rai, to yana tambayan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Wa kana ya kasance la ya uqba huto, yana daga cikin kuma wato wannan hali na Annabi sallallahu alaihi wasallam, la ya dau uqbu hurajlani qattu, babu mutane biyu da za su ce sun taba sa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba da dai, bi ma'ana suna bayan shi, a'a. Wa in kanu thalathatin, in sun kasance su uku ne, to Annabi sallallahu alaihi wasallam masha bainahuma, yana tafiya a tsakanin su ne, ba za a ce wai ga Annabi shine a gaba su suna bin sa a baya ba, baya fari wani ya bi bayan shi, sai dai shi ya bi bayan jama'a, ya sa su a gaba kaman yana kiwon su, ba wai shine za a sa a gaba nan kuma ana bin sa a baya ba, a'a, baya yin wannan. Wa in kanu jama'atan qaddima ba'dhum, in ko jama'a ne da yawa ko kuma ana tafiya, to zai ce kai uce gaba mu tafi, ka gani dai yana nuna saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun gane ko ishima wannan hadisi an same shi daga cikin littafin Imam Ahmad, hakan nan darimi shi kuma ya ruwaito inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khallu zahari lil malaikati, kada ku bi wani a baya, ku bar bayana mala'iku ne a wannan waje, saboda haka dai kuma menene yana nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mai saukin hali ne, yana cikin jama'an shi a koyaushe, yana mu'amala da su, sannan kuma yana girmama su. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance askatun nas, yafi kowa zama shiru, wa ablagahum min ghairi tadwilin, sannan kuma yafi kowa iya isar da magana ba tare da ya tsawaita ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wato jawami'il kalim ya tattaro zantuttuka a waje ɗaya in ya faɗe ta to sai ku kwaje can ku yi ta sharhi amma baya irin dogon maganan nan sannan kuma ba wai magana zai yi da kai ba to yana nan yayin shiru mun gane ko kamar hadisin da aka samu na Usaini bin Abi Talib annahu yace lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam la ya takallamu baya magana min gairu daruratin indai ba tare da wata larura ba ba abinda ke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana sai dai larura nan diniyan aw dunyawiyan larura na addini ko kuma larura ta duniya kamar yanda Tirmidhi ya rawaito hadisin Abdullah ibn Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man samata naja duk wanda ya kasance shi ne shuru ne to wannan zai samu najahi wato zai samu kubuta akan koma ne so can ka duba a cikin ashifa yana cewa walaysa bi sakabin fil aswaq Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai ihu ba shi baya ihu fil aswaq cikin kasuwanni shine ranan muke magana nake cewa kage wayannan ba zai da maganin wannan asa menene speaker da sauransu to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya haka mun gane ko to haka zaka samu baya ba shi da holo ya shi mai shiru ne babu wanda ya kai shi shiru yawa sai dai idan akwai wata larura ta addini ko larura ta duniya da za a faɗa ga yanda za a yi sannan kuma ya kasance yana kamar yanda muka faɗa ya kasance yana isar da magana baya tsawaitawa in zai yi magana Allah ya bashi wannan fasaha ta wato jawami'il kalim a tara zantuttuka waje daya sannan ayi magana da shi sai zaka ji ayana cewa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so an gama magana a wannan wajen innamal a'malu binniyati lai ai dukkanin ayyuka suna tare da niyya as-sa'idu man wa'aza bi ghairihi wanda ya samu rabota shine wanda ya wa'azantu daga waninsa mun gane ko wani ya shiga wannan ya bu wannan hanya bai fita ba to kai da ka samu rabo kai ne ka gane wani ya bi ta nan hanyar nan bata fille da shi ba to ba dan so bin wannan hanyar ba mun gane ko shine as-sa'idu man wa'aza bi ghairihi to sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka yana daga cikin dabi'a na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiru bai kasance mai yawan magana ba kuma in zai yi magana wato cikakkiyar magana ta inda baka iya gane baka cewa baka da sauran tambaya akai to zaka gamsu to haka ma karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in yace alhamdulillahi rabbil kamar zai sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin to kai har zaka iya fassara wannan aya din kafin ya ci gaba baya yin karatun shi ma haka da sauri a hankali daki haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa asalahum bishran la yaqulu shay'un min amri dunya Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi wato abin nan nuna farin ciki ko yaushe kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato yana cikin murmushi to dinya murmushi ko ai ba bakin ciki a cikin zuciyar shi yawa to la yaqulu shay'un min babu wala abu na al'amarin duniya da yake zuwa har ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazi iyali yana cewa cikin ashifa wa kana aksarin nasu tabassuman ya kasance yafi mutane murmushi ko yaushe cikin murmushi yake wa atyabuhum nafsan yafi kowa wato farin zuciya malan yanzal alaihi qur'an in dai ba wai an saukar masa da alqur'ani bane aw ya izu ko kuma yana cikin wa'azi aw yaqtubu ko kuma yana cikin hudba domin a wannan lokaci mudna manzo Allah wato yanayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan canza wajen karatun alqur'ani ko kuma in yana wa'azi ko kuma in yana hudba yakan daga muryan shi a wannan lokaci din yakan nuna fushin sa a wannan lokaci din mun gane ko wajen fushi zai nuna fushi wajen wa'azi zai nuna ko zai yi tsawa sosai akai wajen rarrashi kuma zai yi rarrashi sosai akai mun gane ko shine alfaza zai yake cewa fasasa bi zakal qawmi linan wa shiddatan fa ya habba zaliman sha'a umdatan sai ya shugabanci wannan al'umma linan cikin sauki a wani lokaci wa shiddatan da kuma tsanani a wani lokaci sallallahu alaihi wasallam na'am to ya kasance ya kasance aya iza ayatu ko kuma lokacin wato malan yanzil alaihi qur'an in dai ba alqur'ani aka saukar gare shi ba aya iza ko kuma yana wa'azi aw yaqtubu ko kuma yana yin khutba Abdullah ibn Haris yana cewa ma ra'aita ahadan ban ga wani ba wanda aksar tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya dariya dariyan shi shine murmushi duk inda ma kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ana nufin murmushi ne domin shi murmushin sa shine dariyan shi amma da riya ka a Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka sai dai yayi murmushi ko mai yawan murmushi ne kuma ai in ka duba in dai zaka kasance mai murmushi ai kana tare da jama'a domin alama ne na nuna yadda alama ne na nuna cewa ba za ka cutar da su ba to haka ake so wato zamantakewa a tsakanin mu ya kasance na'am ويلبس ما وجد من المباحي sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya abin da ya sawwaka gare shi na daga tufa duk tufan da ta sawwaka Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanya ta bai kasance mai alfahari ba ka ganshi da tufa na takama wannan baya cikin wato sabga ta Annabi sallallahu alaihi wasallam eh mutum da manyan kaya yana jin suna jin shi ah wannan duk ado ne wato na awwam sune ajamawa manya-manyan kaya a sa wannan a ɗauko wannan a saka a sake ɗauko wannan a saka a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sawwaka gare shi ta fa Annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk masu sauki ne sannan wayar kabu ma yumkinu yana hawa abin da duk ya samu na abin hawa fa marratan wani lokaci zaka ganshi farsan akan doki wa marratan wani lokaci ba'iran yana kan raƙumi wa marratan wani lokaci balgatan yana kan alfadari wa marratan wani lokaci himaran yana kan majaki wa marratan wani lokaci yamshi Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi tafiya rajilan a kafa mun gane ko mutanen ilan yana mai da takalmi wani lokaci kuma hakin yana tafiya a kafa babu ma takalmi din yana yin wannan tafiya li ya udal marda saboda ya je ya gaida marasa lafiya fi aqsal madinati a can nesa cikin garin Madina wani lokaci ya tafi a jaki wani lokaci kai kuntu kalfa hadisin na kuntu kalfa Annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa hadisin ya gulam inni wa allimaka bi kalmat kaga a kan jaki ne mun gane ko to wani lokaci wato duk inda dai abu ya samu abu ya sawwaka to da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki a wannan lokaci ko kuma hajan da za a je a biya wani haja ne na tafiya akan raƙumi kuma za a tafiya mai nisa mun gane ko in kaji kuma ana neman su alfadari to za a fita wajen yaki saboda haka sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kawance hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karan wani abu a wajen Madina haka ya hau wato kan doki doki ma da bashi da lafiya doki abin dalha ne sai ya kama ya haye shi kadai babu kolin zami babu siddi haka ya zaburi dokin nan ya je ya gano menene a wannan wajen saboda me shine shugaba amma ba kai ne shugaba kuma ga al'amarin da musulmai za su je kai kuma kana can baya ba shugabanci kake yi ba ana so a same ka always ko yaushe kana gaba wajen ba da kariya ga waɗannan wanda kake shugabanta kuma kowa shugaba ne haka a gida ana son kai uba kasance wajen ba da kariya ma iyalanka kai zaka nuna musu hanya kai zaka fada musu kaza ka fada musu kaza domin tashin su da kai suke koyi kai tsaye da kai za su yi koyi to wannan yana da kyau Imam Tirmidhi ya ruwaito cikin Shama'il Muhammadiyya daga Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya udul marid yana gaida mara lafiya duk inda ya ji mara lafiya nan to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya je ya gaishe shi ya tafi zuwa ya je ya gaishe da wani yaro shi wannan yaron bai yahude kamar hadisin da yake cikin Bukhari kana yakhdumu wanda wannan yaron yana yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima sai ya san bashi da lafiya ina wanda bashi da lafiya cikin jin gaishe shi yaje ga da wannan yaron da yaje wa uriba alaihi islam ya bi jurumus to kusulin tamana to wannan zuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje har gidan wannan karami yaro fa aslama sai yaron ya musulunta So mutane da yawan gaske sun shiga cikin addinin musulunci saboda canjin ɗabi'u na musulmai a wannan lokacin. Particularly canjin ɗabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka shiga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci sai ka yi tambaya wane ne Annabi? Wane ne Annabi? To haka za ka ga su Sayyidina Abubakar, su Sayyidina Umar, sai ce an zo neman Sayyidina Umar. Kaje can wajen shi da zaka shigo ko zaka fita, akwai wata bishiya za ka ga wani akwanci ne shine khalifa. Sai khalifa musulmai shi kadai yana can yana abin nan. Yana kwance shi kadai.
Ba so
to an tabbatar da gaskiya. Mun gane ko? To saboda haka zamu tsaya a nan. Insha Allah zamu dora sati ne zuwa abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli